Kungiyar alarmomi mahaddata Al-Qur'ani a jihar Niger Nigeria sun gudanar da wani babban taron su a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Mahalarta taron dai sun yi Allah wadai da ayyukan kungiyar Boko Haram mai tayar da hankalin al'ummar kasa tare da nuna rashin jin dadi akan yadda muguwar dabi'ar nan ta yin garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa ke kara ta'azzara a Nigeria. Alarama Musa Adamu Hadeja shine sabon shugaban kungiyar mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger.
Abinda muke so duniya ta sani musamman abubuwa da suka fi damun mu irin magana Boko Haram din nan da ta addabi mutane aka ce addini ne wanda kuma ba addinin musulunci ne yace aje a kashe mutum su kashe mutum sai in akwai haƙƙin kashe mutum a kansa wannan hukuma ce za ta yi ba wani kato ya sa mutum a gaba ya kashe shi yace yayi jihadi ba wannan babu shi cikin Al-Qur'ani.
Shi ma dai sakataren mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger Adamu Abdullahi Idris ya yi ƙarin haske ne akan girman laifin mai yin fashi da makami ko kuma garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa.
Waɗannan duk aka kama shi da irin wannan kaga shi dan fashi din ai dan fashi ne ya koma mai ɗaukar mutane. To su da ma yuharibunallaha abinda Allah ya ce musu ko dai a soke su ko a kashe su ko kuma a kore su da ƙasa. Wanda har ma kisan bai ce ai musu kisa waya a ɗauki takobi a sare ba in dai an kama irin wannan dama ta yi ce a soke shi da ma shi tun daga duburarsa haka wannan shine hukuncin yusallabu din.
Matsalar yawan bara daga yara kanana na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya. Kungiyar Al-Ramomin dai ta ce za ta ba da gudunmuwa domin shawo kan al'amarin. Al-Ramma Salisu Muhammad shine mataimakin shugaban kungiyar mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger.
Kaga na farko za mu so duk wanda kaga ya zo nan in ka samu hannun sakatare za ka ga sunansa, namban wayansa, adireshinsa, almajiransa ko nawa ne. Saboda haka za mu zo mu zauna mu san ko nawa ne almajiran mutum sannan mutum nawa ne ma gaba ɗaya muke da su a ƙungiyar nan. Saboda haka mu zauna mu yi magana da su tsakaninmu da gwamnati mu nuna musu cewa mu ga abin da muke so gwamnati kuma gwamnati ga abin da take so da mu. Ka gane ko? Domin a magance waccan matsalar da gwamnati ba ta so mu kanmu ba ma so.
Shugaban kungiyar Al-Ramomin na Najeriya Sheikh Musa Hassan wanda bai samu halartar wannan taro ba amma ya bugo waya yana yin Allah wadai da waɗanda suka kwashe ƴan mata ƴan makarantar Dabci a jihar Yobe tare da yin kira ga hukumomi da a ɗauki mataki domin tabbatar da ganin an dawo da waɗannan ƴan mata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.